أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باهاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة بيار كوشد دوات شعبان شكرا تدبو دلي هود دا أربعين بيار هجرية وان دي دا تي رشا شد دوات بيو شكرا تدبو بير إشرن دا هود ميلادية. Zamu ci gaba da karatun As-Sunan na Al-Imam Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 85. Zamu tashi ba cikin Kitabus Salah muke zamu tashi babu na 171 babu tasfiqu fi salah. Baban da ke bayanin abin nan tabi a cikin sallah. Yin tabi a cikin sallah. Al-Imam Abu Dawud a hadisi na 935 ke cewa haddathana Qutaybah ibn Sa'id akhbarana Sufyan an Az-Zuhri an Abi Salama ana abi hurairata qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa at tasbihu lir rijal at tasbihi na mazani ma'ana cikin sallah dan yadda zai zo nan gaba wat tasfiqu lin nisa tahi wannan tabi kuma na mata ne a cikin sallah a cikin nan mun fahimci cewa sunna ga wanda wani abu ya gitto mishi cikin sallah kamar zai sanar da wani yana neman izini ko ya tunatar da liman in yayi wata mantuwa kuma wani wannan shine yayi tasbihi in namiji ne yace subhanallah in mace ce kuma tayi tabi sai tayi bugo da tahin hannunta ga tahin na hagum ga zahirin na ba kamar yadda zamu gani ba za tayi bugon tahi cikin tayi wa cikin tayi cikin tayi saboda wannan wargi ne da wasa ya tabin da ake yi na cikin sallah ya sha bambam da tabi na mawaka masu rawa da wannan in shi wannan ne ba haka ba zai tayi a cikin tabin wannan yayi kama da na wasa sallah ko ana kebance sarkake ta da duk abin da yake kamar wasa haka tayi ta bugi bayan hannunta wanda ko daga nesa wani gani baya cewa tabi ne take irin na wargi kamar yadda zamu ganshi a can abuna a can gaba yace fa in fa'alta kaza idan ta aikata haka akan huskar wasa sallar ta ma tana iya baci idan tayi wasa a cikin sallah nawawi ya faɗa haka yace ka annama an-nisa min at-tasbih abinda yasa aka hana mata kamar muna ganin aka hana su tasbihi dan saboda su an umarce su da su sassauta sautin su cikin sallah dan saboda gudun abinda ake tsoro na fitina kuma maza ka aka hana su da yin tabi dan saboda sha'ani ne na mata namiji an ce mishi bai tabi saboda abu ne na mata ko cikin wasan mu hadisi na 936 yace haddathana al-qanabi an malik an abi hazim bin dinar an sahal bin sa'ad anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zahaba ila bani amr bin auf liyusliha bainahum ya tahi wajen bani amr bin auf dan yayi sulhu tsakanin su hanati sala sai sallah ta kusa lokacin ta yammatsu faja al muazzin ila abubakar sai mai kiran sallah zo wajen abubakar fa kala sai ce azu sallibin nasi fa uqim shin zakka yi ma mutane sallah in tada kala na'am yace i fa salla abubakar yayi sallah faja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasu fi sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mutanen suna cikin sallah fa takhallasa ta wa qafa fi safi annabi ya wuce sai da yaje cikin safu fa safaqan nasu mutane suke ta tabi wa kana abubakar la ya tafi fi sala abubakar bai waiwaye cikin sallah falamma aksara nasu tasfiqa yayin da mutane suka yawaita tabin wannan irtafata sai ya waiwayo faraa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai abubakar ga manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo shi yasa suke mishi tabi fa ashara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kusma kana sai annabi ya mishi nunin cewa zamna a gurinka ka ci gaba da sallah farafa abubakar yadahu yadaihi sai abubakar ya daga hannuwan shi fa hamidallahi ala ma amarahu bihi rasulullahi min zalik ya gode ma allah akan abunda annabi ya umarce shi saboda dadin murna da jin dadi ya daga hannu ya ce alhamdulillah kenan sallar da ya wuce gaba yayi ba kankan ba yayi mutun daga annabi ya tabbatar da shi kuma ya yarda da ibada sallah cikin masallacin shi summa sta'akhara abubakar amma abubakar yau da baya tastawa fi safi har sai da yaje cikin sahu wannan shi yasa kariya umarni idan akan sifa adab ne ba za a yi lisahin shi ba akan cewa ka kariya umarni kamar yanzu nan kaga annabi ce mishi ya ci gaba da sallaka amma ya kiyayu baya ba an ce ba ya ma annabi sabo dan in saba ma annabi ne umarni na wajibi ba zai saba mishi ba amma rike huska adab ne sai ya zamana ba sabo bane yace wa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba yayi sallah falam man sarafa qala yayin da ya tahiyar shi sai ya ce abin da yasa wannan bayanin saboda ɗan shi'a wanda ya zamana makiyi ko cikin ruwa kan hada Hausa suke cewa ka tara mishi kura ɗan shi'a da wannan suna kawo hujja cewa Abubakar gashi saba ma manzo ya rena annabi ya ce mishi ya ci gaba da sallah amma hey da ya kiyaye baya kaga abin ba na suka bane amma suka 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 maida shi don yanzu kana bisa malamin ka yana bisa shin huda shi kana zauwa kai a matsayinka na dalibi ce zamana busanin ka haushin hudar tashi maka ishara ka kiya yayyayi ka kiya an ce rishin kumiya ce ba rishin kumiya bace ladabi za a lissafa shi to shine Abubakar yayi ba zancan ya ma annabi kiyawa bane yace yayin da ya tahiyya shi ce ya Abubakar ya kai Abubakar maman aka an tasbuta fi iz amartuka mi ya hana ka ka tabbata lokacin da na umarce ka cikin sallah kala Abubakar sai Abubakar yake cewa ma kana ibn abi quhafa an yusalliya bayna idai rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga ya bayyana dalilin shi yace bai dace ba ga dan ibn abi quhafa yayi sallah gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga nan annabi sai tabbatar da shi bai zarge shi ba bai ce mishi ba kai daidai ba kuma nan gurin mu ga latifa daga cikin wannan girmamawa maimakin ya ce ma kana li abubakar an yusalli bai dace ba ga abubakar dan kaskantar da kansa sai ya ce ma dan ibn abi quhafa bai dace bai sallah gaban ma'aikin Allah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai yake cewa mali ra'aitukum aksartum min at-tasbih me yasa naga kun yawaita tabi da at-tasfiq da at-tasfih duka abu daya ne sai ya ce manna bahu shay'un fi salatihi duk wanda wani abi mai mishi gurbi cikin sallah ya taso mishi fal yusabbihi yayi tasbihi fa innahu idza sabbaha idan yayi tasbihi urtifata ilai za a waiwayo gare shi yace wa inna at-tasfihu lin nisa'i tabi na mata ne kaga anan gurin mun ga can farko at-tasbihu lir rijal wa at-tasfiqu lin nisa' kawa haka Abu Dawud ya kawo shi to wannan hadisin yana da sababi kamar yadda muka ce sanin sababin hadisi yana ana ko abinda za a yi istinbadi a kalkashin usulul fiqh shi yasa da ya kawo mu cewa at-tasbihu lir rijal wa at-tasbihu lin nisa' da ya wadatar amma yana buƙatar ka mana musamman me sababin hada wannan magana da wanda ya san abin da yake ya san me yasa kawo aka kawo sababu wurudul hadisi al-imam al-khattabi Allah mashi rahama da jin kai cikin ma'alimu sunan yake cewa cikin wannan hadisin akwai nau'i na fiqh a ciki akwai cewa gabatar da sallah cikin harkon lokacin ta yace baka gani lokacin da sallah ta zo tana zawwa suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ba suka bayyana suka sa Abubakar ya abun nan ba su yi jinkiri ba cewa mu saurara ma mun ga dai fara da annabi cewa ai sallah bayan shi yadda take amma dake ya karantar da su cewa a kiyaye harkon lokaci tana shiga suka sa Abubakar ya musu sallah kuma annabi da yazo bai zarge su ba ya fadan cewa daga banna nan kawai sai ku sa wani sallah yace wa mina ana daga ciki annal ittifatu fi salah la yubtuluha cewa waiwaye cikin sallah bai bata ta matukar mai sallah bai kauce ma alqibla ba ga da jikin shi gaba ɗaya dan ga Abubakar ya waiwayo kuma sallar shi ita ya ci gaba da ita bai warware ta ba wa minha daga ciki akwai annahu alayhi salatu wasalam ya amuru annabi bi umarce su ba da su sake sallah lokacin da suka yi tabi da hannun su daga ciki kuma akwai cewa tazyin tabi sunna ce ta mata cikin sallah shine ma'ana at-tasfih da aka ambata a farkon hadisi shine yadda aka ce ta buga a bayan tahinta ba an harko ba haddabi ya maimaita wannan magana yace minhu daga ciki anna taqaddumul musalli am musallahu wa ta'khuruhu am muqamihi li hajatin ta'ridu lahu ghayru mufsidin li salatihi ma lam tadul zalik yace wayan mai sallah ko yayi gaba ko yayi baya na cikin sallar shi matakar ba tsawo abin gare shi ba dan gyaran sallar bai bata sallah kaga annabi Abubakar baya hay shigo cikin wani safu tahiyya ce ce wani aiki ne amma kadan ne kuma cikin gyaran sallar ne sai zamana bai bata ba daga ciki akwai ibahatu raf'ul yadaini fi salla duka zancan khaddabi ne yace daga ciki akwai halaccin daga hannu a cikin salla da kuma gode ma Allah da kuma yabo a cikin yace cikin adhaful qiyam cikin abun nan da tsayuwa ma ya hadisu lil mar'i min ni'matillah ga abun da ya faru maka na ni'ima kuma ya maimaitu a cikin aiki na Allah kenan koda wani yau yana cikin salla aka bashi labarin wani abu na murna ya faru yace alhamdulillah cikin sallah babu abin da zai yi shi yasa mai ahadari yake cewa in hamida fala shay ali in yayi atishawa yace alhamdulillah babu komai a gare shi wa min ha daga ciki jawazu salatu bi imamain ya halitta sallah daya ayi ta da liman biyu daya yazo bayan daya wa min ha jawazu al-itma bi salatu man lam yalhaq awwal kagan me yasa nan annabi alayhi salatu wa salam da yazo Abubakar bashi abin shi yayi kuma sallar ta aka ci gaba da ita da kaga ba mantuwa bace ba a rulle shi ta karewa ba kaza ba daga ciki akwai halaccin koyi da sallar wanda lamai haqqawul sala bai gamu da farkon sallah ba wa fihi annasun kenan nan gurin wanda ya kasance mamune shi ma da ya taho harkon sallah ba a tada ta da shi ba wasu kuma su bi shi su mushi mamu a mushi sallah da shi shi ma bai da matsala babu lahi kamar yanzu misali mun zo an tada sallah sai malam Naziru shi ya taho matsayin shi na masabuki ne sai ya samu raka'a ɗaya tare da mu to ya tashi zai maimaito biyin shi dan wasu sun bi shi sallar su tayi ba a ce sallah ba tayi ba muna nihin sun samu ladan jami'i ba ko kaza a nan baban fikihu ake magana sallar su tayi ba ta da matsalar komai saboda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam bai riski harkon sallah ba kuma ya wuce ya ja musu ya zama musulman a ƙarshen lamari yace wa fihi anna sunnatar rijali inda yanubuhum inda ma yanubuhum shay sunnar maza idan lokacin wani abu ya faru cikin sallah shine su yi tasbihi kuma ciki akwai cewa mamu idan yayi tasbihi yana nihin sanar da liman wani abu wannan bai bata sallah haka nan magana khattabi ta tsaya qala abu daud yake cewa haza fil farida wannan cikin sallar farilla ne akai wannan abu kenan yana nihin ya bayyana mana abun nan da ya faru da abubakar mun ganshi da hadisin al-bukhari cewa cikin sallar farilla ne hadisi na 937 al-imam yake cewa haddathana amr ibn aun nan mun yi bayani kafin mu tai kan mu sai lokaci wanda suke nan kowa rubuto sunan shi dan ka rana tayo muna shiga abun nan hadisi na 1000 muna gama sai mu raba ijaza da sanadi na hadisi 1000 kamar yadda muka yi alƙawari dan saboda rana tayo da mun zo ba da ne ba rubuta ba kenan da gauga kowa rubuta sunan shi yadda ake rubuta shi da yadda yake rubuta shi bil arabiya kafin mu gama a ce an ida yace haddathana amr ibn aun anba'ana hammad ibn zaid an abi hazim an sahal ibn sa'ad qala yake cewa kana kitalun baina amr bani amr ibn auf wani yaki ya kasance tsakanin bani amr ibn auf balaga zalika ko zakar nabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan abin labarin ya kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa atahum sai annabi ya je liyusliha bainahum ba'da zuhur dan yayi sulhu tsakanin su bayan azhar kaga nan ruwaya ta bayyana maka ma menene ya kai annabi har a yayi jinkir da sallah bayyana wani abu ne mai gagarumin muhimmanci kashe yaki ne kaga ba magana cewa yaki ku ana cikin shi sallan ma an halitta a sallar shida ba sallar irin tashi daban a rage raka'o'in yace dan yayi sulhu tsakanin su fa qala li bila sai yace ma bila idza hadar salati al-asr idan sallar al-asr ta halarto wala mu'atika ban zo maka ba fa mur ababakar fa yusalli bin nas ka umarci abubakar ya ma mutane sallah falamma hadarat al-asr yayin da al-asr ta hararto azana bilal sai bilal yayi kiran sallah kiyan ka ganin da umarnin abubakar ne ma shi ya fada annabi kai sallah summa aqama sannan iqama summa amara ababakar sannan umarci abubakar fa taqaddama ya wuce gaba qala fi akhirih a karshen sai yace zana bakum shay'in fi salati falyusabbihu ar-rijal wa lisafihu an-nisa in wani abu ya shige muku ya mayo muku ya bujiro muku cikin sallah to mata su yi ta maza su yi tasbihi maza su yi tadi nan gurin al-imam yake cewa al-azim abadi haza la yukhalifu ma taqaddama min qawli bilal li abubakar atusalli bin nas dan mutun iyan lura nan gurin sai ga kamar akwai cin karo da juna bilal shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi in sallah tayi banna nan ka tsaye da sallah abubakar ya tada ya muku sallah ya ja ku sallah to kuma a wannan ruwaya akai da sallar ta zo kuma bilal yace ma abubakar in tada sallah ka ja shi da ya san annabi ya bashi umarnin cewa daga sallah tayi in ban zo ba ka sa abubakar ya muku sallah kuma ya tambaye abubakar ya ce in ta da sallah ka ja kenan da kamata ya bashi labarin cewa annabi ya ce in bakan in sallah ta zo in sa ka wuce gaban mai sallah bai zo ba kenan kuma ya tambaye shi yace la'annahu yuhmal ala annahu istahfahamahu hal yubadiru awwal lokatu ayantazir qalilan tambayar da yake anan cewa shin in ta da sallah kai tambayar da yake ba asalin cika umarnin na annabi ba dan asalin cewa abubakar ya ja sallar wannan annabi ya bashi izini ba zancen yace ya nemi izinin abubakar kenan tambayar da yake yi tunda tun kafin a shigo masallaci zai gaya mishi ai yace annabi fa bayanan yace in sallah ta zo ka ja mu to kuma a cikin masallacin tambayar da yayi yanzu in tada ko kuma mu dan jira ka dan abin da yake nihi da wannan tambayar shine yanzu ya kamata in tada kin ka ja mu ko dai mu dan ƙara jira mu ga annabin ko ya zo shi yake nihi ita ce wannan tambaya yake ne yace li ya'atin nabi sallallahu alaihi wasallam dan annabi yazo yace warajaha abubakar inda abubakar al-mubadara li anna fadila mutahaqqiqa fala yutraku li fadila mutawahhima yace sai abubakar saboda zirhin ilimin shi sai ya zabi ai gaugawa a gabatar da sallar saboda yin sallah a farkon lokacin ta mu nura da kyau kan mu ga cewa yayi kankan ba da son ya sallimanci yin sallah a farkon lokaci faralaci sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam faralaci to wannan faral da suka rika a hannu ba sun bar ta kubuce ba saboda wanda ba su da tabbasa akan ta sai ya je ya ce mishi to bari mu dan jira ko ya zo a rasa harkon lokacin kuma annabin ya ki zawwa a tada ta a jinkirce an rasa duka biyu sai ya fahimci da zurhin tunanin shi yace a tada tun da gafaralar da muke rike ta hannu kan mu barta ta kubuce saboda wadda ba tabbas bace shine sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 938 al-imam yake cewa da sana mahmud ibn khalid akhbarana abu al-walid akhbarana al-walid an isa ibn ayub kala yake cewa qauluhu hada shi da yake cewa at-tasbihu lin-nisa'i tasbihi tayyin tawbinan ta'bi na mata ne yace tadrubu asbu ayni min yamini hashine tayi bugo da yatsu biyu na damatta ala kafi hal yusra akan tahinta na hagum ga yatsunta nan guda biyu ta dauke su tayi haka a tabinta na wannan kenan kaga ya sha bambam ana so dai sha bambam da tabi na waki na waka na mawaka in zasu yi da za a yi haka shi wannan ba na wasa ne kenan sai tayi haka ko kuma wancan da ya fada cewa tayi haka ya sha bambam dai da wasa nan yake cewa wannan yana nuni akan cewa tasbihun wannan shine darbin bugo al-Imam Zainuddin al-Iraqi yake cewa ma'anarsa ɗaya ne da at-tasbihu da at-tasbi'a at-tasfiqu ma'ana duka ɗaya ne Abu Ali al-Baghdadi da Khattabi da Jauhari haka suka ce Ibn Hazm yake cewa ba sabani tsakanin cewa da at-tasfihu da at-tasfiqu ma'anarsa duka ɗaya ne gabaki ɗaya babu na 172 al-Imam yake cewa babul isharatu fi salah baban da ke bayanin yin nuni a cikin sallah Al-Imam hadisi na 939 yace haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Shabawaihi al-Marwazi wa Muhammad ibn Rafi' qala akhbarana Abdul Razzaq anba'ana Ma'mar an az-Zuhri an Anas ibn Malik anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yushiru fi salah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin nuni cikin sallah nan gurin yace abin da yake nihi ya mana nuni akan cewa li raddi karaddi salam wa ghairihi kama wajen mai da sallama da makamantan su ba wuka haka nan ba ai komai ba Hadisi na 940 al-Imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Sa'ad akhbarana Yunus ibn Bukair an Muhammad ibn Ishaq an Yaqub ibn Utba an al-Akhnas an Abi Ghadfan an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tasbihu lir-rijali tasbihi na maza ne yani fi salati na nihin cikin sallah wa at-tasfiqu lin-nisa ta'bi kuma na mata ne yace man ashara fi salatihi isharatan tufhamu anhu duk wanda ya ishara cikin sallar shi isharar da za a gane yace fali ya udlaha ya sake mata yani as-sala yana nihin ya sake sallah qala abu daud abu daud yake cewa haza al-hadisu wahamun wannan hadisi kuskure ne kan cewa abin da yake nihi cewa ba wai at-tasbihu lir-rijali tasbihu lin-nisa wannan mun wuce shi amma cewa duk wanda ya ishara da za a iya ganewa a cikin sallah sallar shi ta baci kamar yayi sallama yana cewa wani yana nan ka mishi ishara haka kana nihin ya tahiye shi indai han mutunan kai abin da har ya gane daidai yake da magana sallar ka ta baci shine amma Abu Dauda ya ce wannan hadisi kuskure ne ba annabi ya faɗe shi ba muallif yake cewa wannan hadisin kuskure ne Abu Dauda kenan me yasa yace dan saboda ishara ta tabbata wanda ake fahimta kin daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tarwaya ummu salma cikin hadisin raka'a bi bayan la'asar da hadisin Aisha da Jabir lokacin da yayi sallah azam na bai da lahiya suka tashi a bayan shi ya musu ishara a nijilisu ku zamana kaga sun fahimta kuma sallar annabi ba ta bace ba mun yi shi a Bukhari yace ya gabata hadisin ishara wajen mai da sallama cikin nailul awdar abin nan yake cewa al-Imam Shawkani yace cikin sanadin hadisin Abu Hurairah ko Abu Ghadfan Abu Ibn Abi Dawud yace rajulun majhuli ne a ƙarshen hadisin yake cewa wa sahihu anin nabi annahu kana yushiru fi salah sahihiyar magana annabi dai yana yin ishara cikin sallah wani bai ya ce ba ishara tana bata sallah al-Hafiz al-Iraqi yake cewa ba majhuli bane jama'a da dama sun yi ruwaya daga gare shi Nasa'i ya ce siqa ne Ibn Hibban ya ce Abu Ghadfan al-Murri siqa ne wasu sun ce sunan shi shine Sa'id muqaddara cewa ma sahihi ne sai ya zamana isharar da ake nihi cikin wannan hadisin abinda ba mai da sallama ba saboda wasu bukatunka daban ka shiga wata hira daban kana cikin sallah kuma a rika wani yana da huwa ce ina ka aje gishirin wannan ka rika nuna bisa taga ya dauko kuma ya taho ce ruwan a ina yake kuma shi ma ka shiga wannan kun shiga hira ita ce za a ce yace irin wannan zan mu dauka cewa sallar ka ishara ta bata sallah amma wacce ka mai da sallama an mutun sallama ka mishi haka wannan annabi yayi ba an ce ba ya bata sallah yace haka zan mi dan mu hada kan hadisan koda wancan ya inganta ba zan mu gehi Abu Ghadfan da Nisa'i yana da tashaddud yana cikin mutashaddidin wanda Nisa'i ya wasaka da wuya zaka ganshi da rauni to ya wasaka shi da wuya zan mu ce Abu Ghadfan mai rauni ne babu na 173 alaman ke cewa babu masahul hasa fi salah baban da ke bayanin shahar shahi tsakuwa a cikin sallah mutun ya shahi tsakuwa hadisi na 941 al-imam yake ce haddathana musaddad akhbarana sufyan an az-zuhri an abi al-ahwasi shaykhun min ahli al-madina malami ne cikin al-ahli al-madina wannan da zamu gani ɗan uwa kamar yadda muke faɗa istilahi na kowane malamai istilahi na kowane fanni mutun wajibi ne ya san me ake nihi da shi nan gurin yace shaykhun min ahli al-madina martaba shi yake fa mu bayyana mana ba uku mu san cewa malami bane kama a hiran mutatifi in mun ce ai fulan sheikh sheikhun fi madrasati kaza ko sheikhun fi kaza a nan mun ga meye martaba sheikhun a cikin ulumul hadis in an ce sheikhun shine martaba matsayin hadisin hasan matsayin hadisin hasan matsayin saduq yake an ce fulanin sheikhun annahu sami'a abu zarr yarwihi yaji abu zarr yana rawaitawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza qama ahadukum ila salah idan ɗayan ku ya tashi zuwa ga sallah fa innar rahmat zuwajihu rahama tana fuskanto shi fala yamsahu alhasa kada shahi tsakuwa nan tsakuwa kanana alhasa sune tsakon kwani kanana nan ya kawo sai da sun huta makharajul galib ne ba wai ana nihin ba tsakuwa kadai ce ka a shahi saboda su masallatan su babu shin huda kenan yanzu in ka ce ma kada shahi kura duka ɗaya ne dan saboda ba wai tsakuwar kadai ake nihin ayyanawa ba wannan ya hudu galibin abin da ke masallacin su ne dan bai da shin huda yace babu bambanci tsakanin shahi turbaya da shahi rere akan jumhurin maganan malamai abin da ke nuni akan wannan hadisin mu'aykib a wajen bukhari cikin sha'anin mutunan da ke daidaita kasa gurin da zai sujada in ya tashi zuwa ga sallah ya shige ce fala yakunu man hiya an mahsala illa ba'da dukhulihi kada ya zamana yana shahi tsakuwa sai in bayan ya riga kahin ya shiga sallah yayi abin shi yana yiwa kasance kahin shiga kada ya shagalta da abun nan iraki yake cewa al-awwalu azhar na farkon shi yahi ya tambaye shi ya tambaya game da shahi tsakuwa banda shahata a wajen tsayuwa a cikin riwaya Tirmidhi Shaukani yake cewa da ma'alim cikin sunan al-Imam al-Khattabi yana cewa yana nihin tsakuwa daidaita ta a cikin masallaci dan yayi sujada akan ta ba a goshi ba wai zai je sujada ya rika ma gurin haka dan saboda gurin yayi sujada kada yayi haka nan wa kana Malik ibn Anas Malik dan Anas yana ganin la ba'sa bihi wa yusawwi fi salatihi ghayra marra yana ga shi babu lahi mutun ya shahi wannan shahi tulbaya a kasa a gaban shi yayi ba so dai ba so biyo Malik yana yin haka nan dan shi ya dauki wannan hadisin akan shahi kasa tsakuwa a bisa goshi hadisi na 942 al-imam yace hadathana muslim bin ibrahim akhbarana hisham an yahya an abi salma an mu'aykib anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tamsahu al-hasa la tamsaha wa anta tusalli kada ka shahi tsakuwa ko kasa ko kura kana cikin sallah fa in kunta la budda fa'ilan in ya zamana babu makawa fa wahidatan taswiyat al-hasa kai so daya saboda daidaita tsakuwar da zakai abin nan a cikin ta wannan hadisi nashi al-a'immu sitta dukan su sun huddo hadisin abin nan mu'aykib sun yi ruwaya sun huddo ruwaya shi babu rajuli yusalli mukhtasiran babu na 170 kenan haka aka rubuta naku ko babu al-ikhtisar fi salah babu ar-rajulu yusalli mukhtasiran ko kuma a watar nuskha ta sunan Abi Dawud an rubuta babu al-ikhtisar fi salah babu mutun yayi sallah yana rike da tsatsan shi hadisi na 943 al-imam yake cewa hadathana yaqub ibn ka'ab hadathana muhammad ibn salama an Hisham an Muhammad an Abi Huraira yake cewa na har Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ikhtisar fi salah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da mutun yayi kama tsatso a cikin sallah kala Abu Dawud yake cewa ya'ani abinda yake nihi yad'u yadahu ala khasirati ya'za hannun shi a bisa tsatsan shi nan al-Imam an-Nawawi yake cewa malamai sun yi sabani akan ikhtisar sahihiyar magana da muhaqqiqun da tabbatattu masu yawa cikin malaman lugha da garibul hadis da malaman hadisi suka tayi da malamai shine annal mukhtasir allazi yusalli yadahu ala khasiratihi mai sallah yayi sallah hannun shi a bisa tsatsan shi shine ya salli mukhtasiran fasara hadisin ne yace galibin sa haka suka tayi amma da sabani harawi yake cewa kila shine an yi akuza biye da asan ya takau alaihi shine ya riki sanda ya kishingida akan ta yana cikin sallah kenan al-i'timad wanda mai ahadari ya hana wakilu suka ce an yakhtasira sura wasu suka ce fasara shine ya takaice sura ya karanta karshen ta ko aya bi ko aya uku ya dauka karshen sura ya karanta wasu suka ce shine ya shahe bayan yayi dogo tsayuwa ya sujada amma ce wa sahihul awwal magana mafi inganci ita ce ta farko wasu sun ce yayi hani ne ga misaba da yahudawa haka suke yi wasu kuma sun ce saboda aikin shedan ne iblis lokacin da ya sabko daga sama aka jeho shi a haka nan ya zo hannun shi rike da tsatsan shi makina wasu ka ce mu fi'il mutakabbirin suka ce annabi ku adam ya zo ya taho a tsugunne sifa ta tawadu da abin nan kaga shi iblis ya zo da sifa ta girman kai da jiji da kai sifa ta haka shi annabi adam ku ya zo a sifa ta wannan ta tsugunno ta wannan daraja ta da mutuntawa Abu Dawud yake cewa rahimahullahu ta'ala ya fassara mana wannan yace wa qad tarajjama al-mu'allif Abu Dawud rahimahullahu ta'ala qabla babu tafassur wal-iqa yayi kafin wannan ya kawo babi ya kawo hadisin Zaid ibn Sabih al-Hanafi yace nayi sallah dabara da dan Umar ya aza hannun shi akan kirji akan tsatsan shi hadisin har zuwa karshe anan kuma yayi babu rajulu yusalli muttasiran mutumin yayi sallah yana rike da tsatsan shi ya kawo hadisin Abi Huraira abinda zan mu fa'idanta da shi daga wannan tarjuma da hadisi wa hadisain wahid da hadisin guda ɗaya yace fala adri fil i'ada fa'ida ban sani ba me yasa al-Imam Abu Dawud ya maimaita wannan baba ban san ba me yasa in ji al-Imam al-Azim Abadi me yasa dan saboda yace can baya in mun bamu mance wa al-Imam ya ce babu takhassur wal iqa babu rike tsatsu kuma da tsuguni cikin sallah ya kawo mana nafsin hadisin ne kuma yanzu gashi ya maimaita shi ya kawo wannan hadisin yace ban san ba meye fa'ida sai dai ho in cewa zan mi lafazin hadisin ne na hayi game al-ikhtisar za a dauke shi akan ma'anoni da dama zai dauke dai ko Abu Dawuda yana nihin cewa maka nunin cewa shi wannan ikhtisar kin nana sun yi sabani akan kamar yadda muka kawo sun ce rike tsatsowo sun ce tsugunnawa wasu sun ce wannan kishingido da sanda shi yasa ya maimaita shi sun ce takaice sallah wannan sura yace to da hanin sai ya kasance zahiri ne sai ya kawo shi a galkashin wannan kuma sai ya bayyana mana abin da ya hirin jayi a gare shi har ya fassara mana shi yace wal hadisi fasiru ba'dahu ba'da hadisi ko bangaren shi yake fassara bangare ina da bahasi wanda da ban nashara shi ba tafsirul hadisi bil hadis inda al imam fulan fi kitabihi kaza tafsirin hadisi da hadisi in an samu iskali cikin wannan hadisin ina zan mu koma mu samu warware shi cikin wani hadisin daban a wajen wannan ne ma wannan al-Imam wannan malamin na Maliki al-Imam al-Baji tafsirul hadis bil hadis inda al-Imam al-Baji fi kitabihi al-Muntaka sharh al-Muwatta yana kula da wannan sosai kamar yadda Qur'ani yana tafsirul Qur'ani bil Qur'ani ka ana tafsirul hadis bil hadis tafsirul hadis bi aqwal sahaba da sauransu nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara nasha 18 ne ina gaban bugun na 18 anya ko mun ga na 18 ne na 19 na 19 Yaquba Dawraki yake cewa kuntu fi man gasalahu nan gurin Yaquba Dawraki mun gan shi muna ganin shi a cikin sunan Abi Dawud so da dama yadda yana ya kirayo shi da Dawraki yace kuntu fi man gasalahu ina cikin wanda suka wanke Muhammad ibn Khidash da ya rasu ina cikin wanda suka mushi wankan mutuwa wankan gawa sai yace fara'aituhu fil manami sai na ganshi cikin mahalki fa qultu sai nace ya aba muhammad ma fa'ala bika rabbuk ya baban muhammad mi Allah ya aikata maka yace gafarali ya muni gafara wali jami'i man tabi'ani da duk wanda suka biyo sallata qultu sai nace mushi fa ana qarita bi tuka ni ma ku aina bi kaman maka sallah fa akhraja warqan sai yace muni tsaya inda an duba sai huddo wata takarda daga hannun shi daga cikin aljihun shi sai ya leka yace eh haka ne ga sunanka Yaqub ibn Ibrahim ibn Kasir a cikin mahalki ya leka mishi har takardar da list din ka'imar wanda suka aka ma gafara da suka biyo da suka biyo sanne shi sirri alamun nubala al-Imam az-Zahabi ya kawo wannan Abu Abdullah Tamimi daga baban shi yake cewa naga Hammad ibn Salma cikin barci mun san Hammad ibn Salma nace mishi ma fa ala bika rabbuka mai ubangijinka ya aikata yace talama kitu nafsuka fal yawm yace Allah ce mini yayi talama kadura nafsuka fal yawm udillu rahatuka ka da kusar da rayuwarka a rayuwar duniya yau zan baka hutu mai tsawo kuma hutu na wanda suka wahalar da kansu a duniya madalla madalla da kai kaje ka duba abinda nan maka tanadi yana cikin hibzul umri littahin ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala wallafa abubakar al-madani shine muhammad ibn nu'aym yake cewa naga muhammad ibn rafi'i cikin barci bayan ya rasu da kwana uku wa fi hijrihi musafin ya kara a cikin cinye shi ya bude qur'ani yana karatu faqultu lahu sai nace mishi alaysa qad mitta wa kai ba ka mutu ba kuma ga ka nake ga kana karatun qur'ani alahiran ma ibada ake fa nazara ilayya nazarta munkara yan mun irin wani kallo faqultu sa'altuka billahi ina roƙonka dan Allah illa ma hadastani ka bani labari mi Allah ya aikata maka yace basharani bil rahi war raha ya bani albushir da farin ciki da kuma hutu farin ciki da hutu Allah madaukin sarki ya yi mana afuwa ya yi mana gafarar zunuban mu alaikum
salam
wajen
sallata
wajen bayan da Allah ya saba da kamar wajen bayan da aka kai manzo Allah shi ya wuce gaba mun yi ta doguwar mas'ala wanda suka tai kan cewa khususiya ne da wanda suka tai kan cewa wani liman ma yana iya yin haka nan liman ratibi in ya tarro an tura wani yana iya in ya fahimta yau da baya shi kuma ya shiga amma in shi liman inda aka sa saban ya fahimci cewa liman ya shigo yayi da baya ba wai shi liman in ba daga zawo shi kawo kama ya shawo shi saboda wannan zai bara mishi kaikai a zuciya da jin cewa ya ci mutuncin shi amma magana mafi inganci wannan na annabi ne alaihi salatu saboda abubakar ya bayyana illa ya ce ma kana liban abi quhafa an yusalli bayne da rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai kamata ba ga dan abi quhafa yayi sallah gaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mutahaqqiqul baraka ne shi annabi tabbas sallah bayan shi tana kumshe da albarka da farala sama da ta kowa to shi kuma yanzu liman ratibin tana yiwa wanda aka sakin daga baya ya hi shi ko shi ya hi shi ba wanda ya san wannan سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله